أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته قرب الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa barka da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun littafin Ummatul Ahkam. A wannan darasi namu mai albarka wannan shi ne na 103, kuma yau muna ranar 18 ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 443 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam, wasu dalili da 23 ga watan Disamba shekara ta 2021 miladiya. Babin da muke karatu a cikin shi shine kitabul aqiba, wato littafin abinci, littafin da zai bayanin abubuwan da suka halatta ga musulmi shi da kuma al'abubuwan da suka halatta musulmi shi ba. To wannan shine abin da babin zai mana magana a kai. Kuma hadisin da zamu tashi akan shi shine hadisi na 394 a cikin littafin insha Allah. Daga nan za mu dora. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala anfajna arnaban bi marri zahran fas'al qawm falajibu fa adraktuha fa aqaltuha fa ataytu aba talhata fa dhabahaha wa ba'atha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam biwarikiha wa fakilaha fa qabilahu. Lagibu ay a'yu. Wala hadithun akar wasu sayyidina Anas bin Malik yadra Allah an tabata gari shi yace an fajra arnaban wa to mun riski wani zomo bi marri zahran a wani waje da ake kira shi marri zahran, wato wani waje ne da suka tsaya lokacin da aka dawo daga sulhul hudaybiya. Fas'al qawm falajibu, sai mutane suka kora wannan zoma suka bi shi a baya. Falajibu, sai suka gaji da bin shi amma ba su same shi ba. Wa adraktuha, ya ji Anas an mara yi sai ni na riski zoman. Fa aqaltuha, sai na kama shi. Fa ataytu aba talhata, sai na kai wa abu talha. Abu talha mijin mahaifiyar shi Anas ɗin ne. Fa dhabahaha, sai yanka min zoman. Wa ba'atha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi warikiha wa fakibiha, sai ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da naman zoman wajen nan wajen bayan zoman da kuma cinyoyin. Fa qabilahu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba. Akwai ruwayar ba ta zuwa cewa ya ci sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha din nan ainihin sunan shi Zaid bin Sahal, yana daga cikin manyan mutanen Madina waɗanda suka yi shaffa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lailatul aqaba, kuma sannan yana daga cikin fudala'ul ansar, wato mafifita a cikin sahabban Madina, shi mutumin Madina ne. Kuma shi ne mijin Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ɗin nan shi ne ita ce Gumaisa'u mahaifiyar sayyidina Anas ɗan Malik, mata ce mai albarka. Ta kasance lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa garin Madina, sai da kawo ɗanta Anas ɗan Malik don ya zo ya riƙa yi masa hidima. Sannan a lokacin nan mijinta ya riga ya rasu. Suna nan a matsayin bazawara, sai shi Abu Talha ya zo yana son zai aure ta. To sai da ce mishi, to ai kai ba mutum ne wanda za a ƙishe ba, amma sai dai kai mushriki ne, ba zan aure ka sai in ka yarda za ka musulunta. Shikenan sai ko ya yarda zai musulunta. To da yadda zai musulunta zai nace, to shigarka musulunci ni shi ne sadaƙina. Sahabai suka ce tunda duniya take ba taɓa ganin sadaƙi mafi daraja kamar sadaƙin Ummu Sulaim ba.
saboda ita musulunci ne sadakinta kaga kuma musulunci ba abin da yake shi to sai ta auri shi wannan mutum mai albarka Abu Talha wanda lokacin da aya ta sauka Allah yake cewa latanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu cikakken bin Allah ba har sai kun ciyar daga abin da kuka fi so Abu Talha yana da wata gona mai tsada wacce ya fi so tana cike da inabi da dabinai amma a hakan ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga gona ta nan na ba da ita sadaka ka ba da ita ga duk wanda kuke so to wannan shine mijin Ummu Sulaim bintu Milhan ma'aikar Anas bin Malik shi kuma Umar Zaharan din nan inda abin ya faru wani waje ne wanda ya fi kusa da Makka amma tsakanin Makka da Madina yake sai dai ya fi kusa da Makka fiqhun hadisin kuma abu na farko hadisi yana koyar da mu cewa shin naman zomo halal ne kuma cewa ita zomo yana daga cikin nau'o'in kayan farauta wanda ya halatta a ci naman su abu na biyu kuma da hadisin ke koya mana shi ne shi kayan farauta ga wanda ya riske shi ne don kun koro abu a guje to wanda ya kama da hannunsa ko kuma ya samu ya damƙi abin a hannunsa to wannan abin nashi kaga anan mutane da yawa sun bi zoban a guje amma da basu kama shi ba shi kuma Anas bin Malik a sannan yana ainihin cikin gwarzantakar samartakarsa ya samu ya bi shi a guje shi kuma ya kama shi sai abin ya zama nashi kuma naman yakan halasta indai ka kama shi da ransa ka samu ka yanka shi in an yanka shi kenan ya halasta to Anas bin Malik da ya kama shi sai ya ba wa mijin mahaifiyar shi ya yanka shi haka nan abu na uku hadisi yana koya mana cewa shi wannan zomo din nan ya halasta a kama shi ma a aje shi a gida a kiwon shi kamar yadda a yanzu muke gani don haka da na dajin da na gidan duka cin naman su ya halasta abu na huɗu kuma an hakaito karhancin cin naman zomo daga sashen magabata na ƙwarai wasu daga cikin su sun ce wai ba sa ci ne saboda sun karhanta shi saboda wai zomo yana yin haila amma wannan ba dalili bane duk da cewa Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo wani hadisi a cikin Fathul Bari wanda suke kafa hujja da shi kuma hadisin Imam an-Nisa'i ya ruwaito shi ta hanyar Musa bin Talha shi kuma daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yace wani balaraman ƙauye ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zomo a lokacin da ya riga ya soya shi ya gasa shi ya kawo shi ya aje a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai ci ba amma ya umarci mutane su ci to wasu suna kan hujja da wannan duk da cewa kuma shi wannan hadisin manajan hadisin ingantattu ne amintattu ne sai dai shi Musa bin Talha shi ne wanda aka yi saɓani a kan ingancinsa malamai sun ce shi ɗin wato ba'ifi ne da haka sai zama hadisi ya zama ba'ifi saboda shi Musa bin Talha yana ciki haka nan Imam Abdulrazzaq ya ruwaito shi wannan hadisi ɗin dai a cikin al-musannaf nashi juz'i na hudu shafi na 516 Ibn Abi Shayba ma ya kawo shi a cikin al-musannaf nashi shi ma a cikin juz'i na 8 shafi na 247 Imam al-Baihaqi ya kawo shi a cikin mu'jam nashi juz'i na 9 shafi na 321 har ila yau kuma suna kafa hujja da hadisin Khuzaimah bin Juz'in radiyallahu anhu wanda yace nace ya ma'aikin Allah me za ka faɗa game da zomo Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ni ba zan ci ba ko ba zan haramta shi ba Khuzaimah sai yace ya rasulullahi fa ai kuwa ni zan ci abin da baka haramta ba duk abin da baka haramta shi ba to ni ko zan ci amma dan me yasa kai ba za ka ci ba ya ma'aikin Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi an ba da labari cewa zomo yana yin haila to amma shi ma dai wannan hadisi isnadin sa bai inganta ba kamar dai wancan din na baya da muka karanta wanda cewa an kawo naman zoman a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ci ba shi ma isnadin shi bai inganta ba wannan na biyun ma da muka kawo shi ma isnadin shi bai inganta ba wancan dai na farko din na Anas bin Malik cewa ya bi zoman a guje ya kama shi ya kawo mijin mahaifiyar shi ya yanka har ma da aka dafa an kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam irin naman kuma ya karba to wannan din ingantacce ne akwai shi a cikin Bukhari da Muslim haka nan Ibnu Abi Shaybah da Ibnu Majah sun rawaito shi wannan hadisin wannan mai rauni din ta hanyar Muhammad bin Ishaq amma shi ba Muhammad bin Ishaq yana yin tadlisi dan haka hadisi in ya biyo ta bangaren shi ana ganin cewa da'ifi ne saboda shi din yana yin tadlisi haka nan akwai wani daga cikin mai rawaito ana kiran shi Abdul Karim bin Abdul Bukhari shi ma dai da'ifi ne har ila yau to malamai suka ce kuma koda a ce wayannan hadisan duka biyun sun inganta to duk da haka dai baya fa'idantar da karhancin cin naman zuma kamar yadda zamu karanta a gaba haka nan abu na farko dai wayannan hadisan gaba ɗayan su rauna na ne dan haka ba za su rushe wancan hadisin na Anas bin Malik wanda yana cikin Bukhari da Muslim ba abu na biyu kuma ka'ida istirahiya ita ce idan hadisai guda biyu kamar suka ci karo da juna wannan hadisi ya nuna halaccin abu wannan ya nuna haramci to in zai yiwu a yi jam'i tsakaninsu sai a yi jam'i a haɗa su idan kuma ba zai yiwu a yi jam'i ba sai a yi tarjihi a duba wanne ne ya fi inganci sai a yi aiki da shi to anan idan mun duba sai mu ga hadisin da ya nuna cewa naman zomo ya halasta a ci babu karhanci babu haramci to shi ne wanda ya fi inganci don haka a nan ya zama shi ne marin jayi kenan da shi za a yi aiki haka nan faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni ba zan ci ba ko ba zan haramta ba wannan ma baya fa'idar da cewa cin naman zomo makruhi ko kuma a ci cin naman zomo haramun ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai hada ba haka nan hujja ta gaba shi ne sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun bi shi a guje dan su kama dan amma ba su riske shi sun kama ba sai da Anas bin Malik shi ne ya samu nasarar kamawa to kaga wannan yana nuna halaccin shi kenan domin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ba abu a guje dan su kama shi su ci ba alhali sun san cewa wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam baya son shi dan haka hujjar cewa sun bi abin a guje dan su kama kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna cewa shi abin halal ne kenan domin da a ce haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a ku kyale shi haramun ne ka ila yau kuma hadisi yana nuna mana halaccin badan kyautar naman farauta nan baka kyautar naman farauta ya halatta ka karba ka ci tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi kyautar naman farauta kuma ya karba ya ci an asma binti abi bakr radiyallahu anhu ma qalat naharna farsan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akalnahu wannan hadisi an karbo shi daga sayyida asma yar sayyida abu bakr idan ana tabbata gari wato ce sayyida asma yar abu bakr ita ce matar Az-Zubair ibn al-Awwam Az-Zubair ibn al-Awwam ya aure ta daga gidan mahaifinta tun kafin a yi hijira daga Makka zuwa Madina bayan an yi hijira ta yi hijira tare da mahaifinta Sayyidina Abu Bakar wato ta biyo shi a baya kenan da ita da mijinta Az-Zubair a lokacin da tana ɗauke da ciki bayan ta iso garin Madina ta haifi cikin da ke jikinta shi ne aka sa mishi suna Abdullahi shi ne Abdullahi ɗan Zubair wannan gwarzon sahabin nan mai ilimi shi ne wanda aka fara haifa a ɓangaren sahabban Makka al-Muhajirun bayan hijira sannan malaman tarihi suna cewa a cikin duka sahabbai ba za a samu wasu jerin mutum hudu wato wannan ɗan wannan ɗan wannan ɗan wannan waɗanda dukkanin sahabbai ne ba sai Abdullahi ɗan Zubairu Abdullahi ɗan Zubairu sahabi ne mahaifiyar shi Asma'u ɗan Sayyidina Abu Bakar sahabiya ce kaga biyu kenan kakansa Sayyidina Abu Bakar sahabi ne baban kakansa shine Abu Quhafa mahaifin Sayyidina Abu Bakar shi ma sahabi ne kaga hudu kenan su hudu gaba ɗaya sahabbai haka nan akwai Muhammad ɗan Abdurrahman ɗan Abu Bakar shi ma sahabi ne shi Muhammad babansa Abdurrahman dukkanin sahabbai ne sannan Sayyidina Abu Bakar sahabi ne mahaifin Sayyidina Abu Bakar Abu Quhafa shi ma sahabi ne kaga su ma hudu kenan duk dai zuri'ar Sayyidina Abu Bakar ne wannan mata Asma'u ta girmi na Aisha radiyallahu anha domin Asma'u an yi auren ta ta fara haihuwa a lokacin da ita kuma nana Aisha tana yarinya bata ma tare a gidan miji ba tukunna ta rayu idan sai da muka sai da Asma'u ta rayu har lokacin da aka kashe danta a shekara ta 74 lokacin da Hajjaj dan yin sufin sakafi ya shahadantar da Sayyidina Abdullahi dan Abbas Sayyidina Abdullahi dan Zubair ya yanke kansa sannan kuma ya dungura shi kafar shi daga sama kansa kuma daga ƙasa sannan ya dantse markai a gaban mahaifiyarsa kwana da kwanaki kuma ya bashi haka kuma a cikin haramin Allah a cikin a kusa da ɗakin Ka'aba ya rataye shi kullum ba ta zo ta wuce ta je ta yi tawafinta a ɗakin Ka'aba ta yi sallah ta dawo gida sannan dai sai ta ɗaga kai ta ce wannan gwarzan har yanzu lokacin saukowar shi bai yi ba ne to Hajjajin a shida ma ya ajiye wasu mutane su riƙa saurarawa su ji ko za ta yi magana to ta faɗa haka sannan shi ne sai ya sauko da shi to a wannan shekarar ne ita ma Allah ya karɓi ranta tsakaninta da ɗan nata babu nisa sosai ta rayu kusan shekara 100 a duniya Hajjaj ibn Yusuf yayi ta'adi sosai lokacin da yazo ya yaki garin Makka shi Abdullahi dan Zubair an mishi mubaya'a ya zo kuma shi ne halifa wanda yake mulkin garin Makka da Madina a wannan lokacin to shine shi kuma Hajjaj a lokacin da lajin zamanin Yazid ne ya turo shi yazo ya yaki garin ya riga dirkawa Ka'abar abin nan cibiyoyi na wuta yana harbin ɗakin Ka'aba sai ta kama da wuta tarihin bai da daɗin ji to wannan baiwar Allah asma'u ilsa na baka radiyallahu anha daga gare ta aka rawaito hadisin ta ce na har na farasal ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun soke doki wato mun sokewa kamar yankawa kenan sai dai shi sokewa wato ana soka wukar ne kamar a wajen zuciyar dabbar kamar yadda ake warakumi sannan sai a farke wajen mun soke doki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akalnahu sai muka ci shi a cikin wata ruwayar ko ta ce wa nahnu bil madina alhali a lokacin nan muna cikin garin Madina ma'anar hadisin da ya dunkule shi ne ma'ana Asma'u ibnti Abu Bakar ta ba da labarin cewa lalle a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun soki doki kuma sun ci naman shi a wata ruwayar ma ta ce har da wasu daga cikin sashen iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana nuna halassun cin naman doki kuma wanda kada abin ya rikice go wani wato kada mutum ya samu wahayi cikin cewa doki da jaki da alfadari ubangiji ya ambace su sari a cikin wani a cikin wata aya kamar yadda Allah yake cewa wal khayra wal bidala wal hamira li tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun to kada wannan ya sanya mutum ya yi wahami ya riga ganin kamar ko hukuncin su gaba ɗaya iri ɗaya ne hukuncin su ba ɗaya ba ne kuma wannan haɗa sun da aka yi gaba ɗaya baya fa'idantar da haramci tunda ayar cewa ta yi والخيل والبغال والحميرة da doki da alfadari da jaki ubangiji ya halice su ne tarka buha domin ku hau kansu wa zinatan kuma domin ku yi ado Imam Shafi'i yace ai mahaifincin inda za a yi ado shine ciki tunda in ciki bai koshi ba ta ina adan waje zai yi wani fa'ida to Ibn al-Munakkin yace malaman musulunci sun rabu zuwa gida uku game da hukuncin cin naman doki mazhaba ta farko ko in ce malamai na farko su ne waɗanda suka tafi a kan halaccin cin naman doki ba tare da karhanci ba wanda ita ce fatawar mazhabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad ɗan Hanbali da kuma jamhurin malaman magabata na ƙwarai da kuma waɗanda suka biyo bayansu kuma wannan ita ce fatawar jama'a da yawa daga cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da kuma jamhurin malaman fiqihu da malaman hadisi a cikin sahabbai waɗanda suka bada fatawar halaccin cin naman doki akwai sayyidina Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhu akwai sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu akwai sayyidina Fadalah ibn Ubay radiyallahu anhu akwai sayyidina Asma'u ibn Sayyidina Abu Bakar daga cikin tabi'ai kuma akwai Suwaydu bin Ghafla akwai Al-Amatu babban malamin hadisi ko malamin Al-Qur'ani akwai Al-Aswad akwai Abu bin Abi Rabah Al-Majid Abdullah ibn Abbas akwai Shuraih Al-Qadi Shuraih akwai Sa'id bin Jubair babban malamin nan akwai Al-Hasan Al-Basri babban sufin nan zahidi akwai Al-Imam Ibrahim An-Nakhai akwai Imam Hammad bin Abi Sulaiman akwai Ishaq dan Rahuya abokin Imam Ahmad dan Hanbali akwai Abu Yusuf Al-Hamdani Al-Majirin Imam Abu Hanifa akwai Muhammad bin Al-Hasan shi ma daga bangaren mazhabar Hanafiya yake akwai Imam Dawud Zahiri mai mazhabar Zahiriya to wannan duka sun tafi akan halaccin cin naman doki mazhaba ta biyu su ne malaman da suka tafi akan ya halatta a ci amma tare da karhanci wannan shi ne kaulin Sayyidina Abdullahi dan Abbas da kuma Hakam bin Utayba da kuma wani sashi daga cikin almajiran Imam Abu Hanifa mazhaba ta uku kuma su ne malaman da suka ce haramun ne cin naman doki kuma shi ne abin da suke ganin su ya fi daidai a kan fatawarsu kamar yadda Ibn Taymiyyah shi kuma ya haikaito wannan an hakaito a fatawar haramcin shi daga Imam Abu Hanifa shi ya ce in mutum ya ci naman doki ma to ya aikata zunubi amma duk da haka ya ce ba haramun ba ne amma dai in an ci kuma an aikata zunubi haka nan wasu daga cikin sashen malaman malikiya su ma an hakaito wannan daga gare su sai da kuma su malaman malikiya fatawa uku ne suka yi akan naman doki sashen malaman na malikiya suka ce makaruhi ne wasu kuma suka ce haramun ne wasu kuma suka ce a ya halatta a ci amma Imam Al-Faqih ya ce magana a zahiri ne shi ne mashuhuriyar fatawa daga mazhabin malikiya shi ne karhanci ba wai haramci ba barai da mutum ko yanzu ka samu tsire mai kyau ko balambu na naman doki Allah ran baka ci kawai ya a'a amma ka ci gafiya ko ba ka taɓa cin gafiya ba a yawon almajirin shi ba ka taɓa cin gafiya ba a to ai yanzu ma da kake babban sai ka ci doki inda ya halatta amma wato agun muhakkikai kuma ainihin manyan malikiya din muhakkikan sosai su suna ganin haramcin cin naman doki duk da cewa kuma in dai hadisi ya tabbata kuma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum ba shi da sauran wani hanzari hadisan da suka dogara da shi akan haramcin za mu ji su a nan gaba insha Allah misali sun dogara ne da hadisin Salih bin Yahya bin al-Muqdam bin Ma'adi Kariba hadisin da ya karbo daga kakan shi al-Muqdam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karbo daga sayyidina Khalid bin Walid yana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta cin naman doki da alfadari da jaki da kuma dukkan wani ma'abucin farci daga cikin zakoki wasu daga cikin ruwayoyin sun da cewa wannan ya faru ne a ranar yakin Khaybar Imam Ahmad ne ya rawaito wannan hadisi kamar yadda kuka ji shi da Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Ibn Majah to amma wannan hadisin malamai sun yi suka akan shi saboda Salih bin Yahya da shi da mahaifinsa dukkanin su ba sanannu bane a gurin malaman hadisi majhulai ne to aka samu akwai majhuli a cikin isnadi to aka raunata hadisin a ce da'ifi ne kuma sannan shi kan sayyidina Khalid bin Walid ai bai musulunta ba sai bayan da aka yaƙin Khaybar bai halarci yaƙin Khaybar ba a lokacin nan shi bai musulunta ba yana garin Makka ma can to kaga abin ba a gaban shi aka yi miki ne duk da cewa kuma wannan hadisin na sayyidina Aswa'u ibn Sayyidina Abubakar ingantacce ne babu wani tantama ingantacce ne yana cikin Bukhari da Muslim wanda muka karanta cewa an sun yanka shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba to duk kuwa abin da aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba to wannan abin ana daukar shi sunna dama sunna umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ce ayi ko kuma abin da aka yi a gaban shi bai hana ba ko kuma abin da aka ga yayi shi da kansa to wannan shine sunna to haka nan akwai wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito shi kadai cewa mun ci naman doki a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma naman jakin dawa amma Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya hana a ci naman jakin gida to kaga wannan hadisi shi ma ingantacce ne Imam Muslim ya rawaito shi to kaga kenan wannan hadisan ingantattu sun rushe wancan guda ɗayan mai rauni wanda aka kafa hujja da shi wajen karhanci ko haramcin cin naman doki dan haka idan aka samu hadisi kwaya ɗaya ko da kwaya ɗaya ne ingantacce yace abu kaza halin ne to an samu guda goma raunana suka ce haramun ne to wannan kwaya ɗayan ya rushe domin tana kuma ingantattun guda biyu ne shi kuma mai raunin kwaya ɗaya ne to haka ingantattun sun haɗu sun rushe shi tarar cewa hadisi ingantacce ma kwaya ɗaya yana rushe hukuncin hadisan da basu inganta ba raunana kamar guda goma ko fiye da haka kuma hadisin na asma'u yana nuna cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san an yi tunda wasu daga cikin sashen mutanen gidansa ba su ci naman kamar yadda ta faɗa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam نهى عن لحوم الخمر الأهلية وأغنى في لحوم الخيل ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل والخمر الوحشي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهبار الأهلي وده حديث أكثر أشهر سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري يدر على جبل المليش يشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي ما جاء الله إرادة أن نسوء الله سبحانه أغريشي نهى عن لحوم الخمر الأهلية ya hana cin naman jakin gida wa azna fi lahum alkhayl amma yayi izni a ci naman doki to kaga wannan ma hadisi ne ingantacce yana cikin Bukhari da Muslim wala muslimin wahdahu akwai wata riwaya kuma ta Imam Muslim shi kadai yana cewa Jabir din ya ce akalla zabana khaybar alkhayla mun ci naman doki a zamanin yakin khaybara wal humra alwahshi da kuma jakin dawa wato zebra kenan a turanci wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an himar ahli amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada mu cin naman jakin gida hadisi yana magana ne akan halalci cin naman doki da kuma jakin dawa da kuma haramci cin naman jakin gida na burƙada da shi wannan hadisin cewa naman jakin gida haramun ne mutum bai ci naman jakin gida ba kamar yadda zai zo a wani hadisin a nan gaba na Abdullahi bin Abi Aufa za mu karanta shi nan gaba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ma an kifar da tukunyar da aka girka naman jakin gida din abu na biyu shi ne an ruwaito a cikin wani hadisi na Galib bin Abjara radiyallahu anhu ya ce zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fari ya same mu wato mun shiga cikin tsanani a wani lokaci ya ce ya kasance a cikin dukiyata babu komai da zan iya ce da iyalina da shi sai dai ina da jakuna haka irin jakin gida to ya kasance kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin naman jakin gida din da aka sai na zo wajen shi ce ya rasulullahi a tsanani ya same ni ga yunwa ko ba da abin zan ciyar da iyali na shi sai dai ina da jakin gida kuma ga shi ka haramta cin naman jaki Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi a da in a halaka min samini umulka ka ciyar da iyalinka daga naman jakinka fa inna ma haramtu hadha min ajli zawalil qarya haqiqa dalili na haramta ta ne kawai saboda dalilin ƙazanta irin ta cikin gari shi mutumin a kauye yake to wannan hadisi Abu Dawud ya kawo shi a cikin kitabul Azima hadisi na 3809 haka nan ya zo a cikin Sunan al-Baihaqi hadisi na 19255 amma hadisi sai dai ba'ifi ko mudaribi wato ingancin hadisin bai tabbata ba kuma akwai idirabi a cikin isnadin shi idirabi shine kamar yanzu hadisi sai in ce na karbo daga Al-Ramma nan shi kuma ya karbo daga Malam Kabiru ajima kuma sai in ce a daga Malam Kabiru na karbi hadisi to an samu idirabi to hadisin sai ya zama bai inganta ba gun malaman hadisi na ga wannan almajirin nawa na farko na karbi hadisin nan ne daga gun Al-Ramma shi kuma ya karba daga gun Malam Kabiru ajima kuma wani almajirin nawa sai in ce mishi daga gun Malam Kabiru na karbi hadisin to wannan shi ake kira intirabi to da haka hadisin ba na hadisi saboda gudun kar ayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya sai a ce a to hadisin ba za a yi aiki da shi ba ya zama da'ifi malaman hadisi suna da matuƙar tsantsili ko ɗanya wani dalili suka same shi to sai a cire hadisin kawai kai tsaye to don haka malamai suka ce wannan hadisin tunda bai inganta ba kuma akwai intirabi a cikin matan shi da kuma isnadin shi to don haka ba zai yi wato tahoma gaba ko kuma ya ci karo da hadisi ingantacce na Jabir dan Abdullahi ba hadisin Jabir yana nuna haramcin cin naman jaki shi kuma wannan yana nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya ci to kaga hadisin Jabir din yafi inganci da haka da shi za a yi aiki kuma ko da ba a ce wannan hadisin ya inganta ne shi wannan mutumin wanda ya zo ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin yatsalayi din har ya mishi umarni to yaje ya ce da iyalinsa da naman jakinsa to ko da hadisin ya inganta sai mu dauka matsayin cewa tun daga halin da yake ciki ko in mutum ya kai wannan halin na tsanani to ya halatta ya ci mushe ma ya halatta ma wato ya halatta ya ci mushe ya halatta ya ci koma mai mutum ya kai halin wannan tsanani din yau shi wataƙil shi ne ma dalilin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi fatawar a yaje din ya ci din to sai malamai suka ce me dalilin haramcin cin naman jaki tare da cewa da jakin da dokin da alfadarin kusan kamar kungiyar su guda ne duka ana hawa kansu amma da alfadari da jaki duka an haramta cin naman su amma shi doki a iya ci me dalili wasu daga cikin malamai sun ce illa da gici shi ne sai saboda ana hawa kan shi kuma ana daukar kaya a kan shi idan har akai umarni a rika cin naman shi to wata rana zai kare amma malamai sun ce wannan ha ila ita ma dai ba hujja bace kauli sahihi shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta na cin naman jaki ne saboda shi najasa ne jaki shi kansa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya umarci wani daga cikin sahabbai ya kawo mishi duwatsu zai yi istinja'i da shi zai yi istinja'i da dutse to sahabin sai ya duba da yake sun sahara ne sai duwatsun kwaya biyu ya samu na ukun kuma sai ya dauko kashin jaki ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wurgar da kashin jaki ce wannan najasa ne to har ila yau wannan hadisin na Jabir na barkada da gare shi halaccin cin naman doki kamar yadda hadisin Asma'u bintu Abi Bakr ya fa'idantar kamar yadda muka karanta a baya cewa jamhurin malaman musulunci sun taba akan halaccin cin naman doki kuma Imam Abu Hanifa shi kadai ne ya haramta ko ya karhanta da shi da Imam Malik to amma dai wayannan hadisin sun inganta to za su iya rushe fatawar kowanne malami duk girman shi saboda kowanne malami ana iya daukar maganar shi ko a ajiye mar amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda wajibi ne in ya fada ka dauka to tun daga ga hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sai a aiki da shi a ajiye fatawar malamai idan ta ci karo da hadisi duk da dai su ma watakila akwai abin da suka dogara da shi kamar wace hadisin da muka karanta a baya to amma tunda ba su inganta ba sai a aiki da ingantaccen wanda ya nuna cewa a iya ci ne abu na biyar da hadisin ke nuna mana shi ne halaccin cin naman jakin dawa jakin dawa wato zebra a turanci halin da ya ci shi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi kyautar shi a lokacin shekarar sulhu Hudaybiya kuma ya karbi namun kuma ya ci lokacin da wani sahabi ana ce masa Abu Qatada yaje farauto jakin dawa din ya zo da namun kuma ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ci mun karanta hadisin a baya عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال اصابتنا مجاعه ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الغور الاهليه فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطفئوا القدور وربما قال ولا تاكلوا من لحوم الغور شيئا wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Abdullah ibn Abu Aufa yadda Allah ta mata gari shi yace asabat na baja'atu layali khaybara yunwa ta same mu a dararen da aka yi yakin khaybara khaybara wani gari yahudawa ne kamar yadda zan bisa karanta hadisin da suka danganci wannan gari tun a cikin babin zakka da mun karanta hadisin dabilan khaybara da muka zo cikin babin wannan hubusi shi ma mun karanta wani hadisi wanda ya danganci khaybara khaybara garin yahudawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kai kusan kwana 30 ko kusa da haka yana yakar garin wajen kwana 25 aka yi ana yaki da su ba dare ba rana da haka aka samu aka ci garin da yaki gaba ɗayan shi to a cikin dararen yace yawa ta same mu fa la bakara yawm khaybara yayin da ranar yakin ta yi wa qana fil huburil ahliya sai muka samu jakuna haka na gida irin na yahudawa fanta harnaha yace sai muka soke ta suka soke za su ci kenan falamma gallan biha alqudur yayin da tukunya ta fara zabarbala da naman jakin nan nana muradi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wani mai kira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira an afi ul'udura cewa ku kifar da tukwanin nan wa rubbama qala ko kuma ba cewa yi wala ta'kulu minhu al-hubur shay'an kada ku ci komai daga naman jaki kar ku yadda ku ci hadisi yana magana ne akan haramcin cin naman jakin gida ma'anar hadisi a dunkule dai Abdullahi dan Abu Aufa yana ba da labari cewa yunwa ta same su a cikin dararen da suka yaƙi garin Khaybara kuma yayin da Allah madaukakin sarki ya ba su sa'a suka bude garin Khaybara wato suka cinye garin da yaƙi sun sami dukiya mai yawa daga cikin abin da suka samu akwai jakuna to sai suka yanka sashen jakunan har suka fara dafa nama to yayin da labari ya isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya umarni a kifar da tukwanan a zubar da duk abin da ke ciki kar a ci komai daga cikin naman a baya mun riga mun yi magana akan haramcin cin naman jakin gida kuma cewa shi haramun ne kuma bahasi ya gabata game da haka a cikin hadisi na hudu a cikin wannan babu da kuma abubuwan da yake kafin sa wanda wannan magana da aka yi a baya kusan ta wadaci sharhi akan wannan hadisi haka nan Abu Sa'labata Al-Khushali radiyallahu anhu shi ma ya ce حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخبر الأهلية وذا الله صلى الله عليه وسلم يا حرم بسن ناما جاكين جدا كم وانا ينا نمسين حديثين صريحين تكي بينا دا حرم بسن ناما كما أكوي حديث أبو طلحة رضي الله عنه وذا الله صلى الله عليه وسلم يقول شيش يشي العشر صحابي إن الله ورسوله ينحيانكم أنه من الخبر الأهلية فإنها رجس ku sani cewa hakika Allah da manzonsa sun hane ku daga cin naman jakin gida domin shi na jisa ne hadisi ne kuma ingantacce wa billahi tawfiq an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala dakhaltu ana wa Khalid ibn al-Walid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayt Maymuna fa utiya bi dabbin mahruzin fa ahwa ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجلني أآكل. قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. قال والمحلول المشوي بالرضف وهي الهجارة المهمات. وانا حديث أكل وسلم سيدنا عبد العباس رضي الله عنهما سيدنا عبد الله عباس من شاكاوة ترجمة شأنا ما هو مقاتر ساكن كاوة. قال يسي دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. دليل خالد الوليد من شك جدم مع ترى النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث تارد النبي صلى الله عليه وسلم توالي خالد الوليد. خالد الوليد wani gwarzon mayaƙi ne wanda a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana maganar gwarzantaka da jaruntaka idan ka faɗi irin su sayyidina Ali sayyidina Hamza to dole shi ma ka faɗi shi saboda yanzu a tarihin duniya ma a tarihin zamani ma in ana jerowa sunayen komandoji ko yanzu ka yi tambaya a Google a rubuto maka sunayen komandojin yaƙi na duniya waɗanda suka fi cin nasara to za a ga hada suna Khalid ibn al-Walid domin ya jagoranci yaƙoƙi wajen guda 34. Sayyidina Khalid ibn al-Walid ya musulunta ne a wajejen shekara ta 8 ko ta 9 a cikin shekara ta 8 ya musulunta kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙin fatuwar Makka. Khalid ibn al-Walid idan Allah ya tabbata da gare shi yana daga cikin yardaddun sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yakan tura su ma su jagoranci yaƙi kuma da shi aka je yaƙin Mu'tah wanda lokacin da sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam komandojin nan guda uku gaba daya suka yi shahada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga Madina yana bada labarin yaƙi yana cewa Allahu akbar ga Zainab dan Harisa ta ya rike tutar yace Allahu akbar sai shahadantar da shi. Ja'far ya karɓi tutar ya riƙe yace Allahu akbar sun sare mishi hannun shi na dama ya riƙe tutar da hannun hagu yace Allahu akbar sun sare mishi hannun sa na hagu ma gashi nan sun shahadantar da shi yace Abdullahi dan Rawaha ta ya ɗauki tutar yace shi ma gashi nan sun shahadantar da shi yace amma ga wani takobi daga takubban Allah ya ɗauki tutar ya riƙe kuma Allah zai ba da nasara a hannun shi shine Khalid ibn Walid radiyallahu anhu gwarzo ne malamin da in ana labarinsu sai ka ji kamar ba mutane ba ne. Wani sarki daga cikin sarakunan arna na wannan lokacin Khalid zai magana da shi ya tura mar wasiƙa ya ce ka musulunta ka tsira in ba haka ba ina ji sarkin Sin ne birnin Sin China ya ce ka musulunta ka tsira in ba haka ba in zo maka da mutanen da ke neman mutuwa kamar yadda kake neman yadda za ka yi ka rayu haka suke neman mutuwa. Sarkin birnin Sin hankalinsa ya tashi ya ce wani irin mutane ne sai ya haɗu da sarkin Rum Kaisar sai yake tambaye shi ka ji wai wani larabawa nan sun aiko min da wasiƙa wai in musulunta ba addininsu in ba haka ba za su zo min da wasu irin mutane masu neman mutuwa yadda nake neman yadda zan rayu haka suke neman mutuwa ya ce ai wa'innan mutanen ya ce ka kiyaye su ya ce wa'innan mutanen in dutse ne ma in dutse ya kafa sai washi a ƙasa ta bakwai suka ce sai sun fito da shi sama to za su iya saboda himmarsu ƙwarai da gaske. In ka ji irin abubuwan da Khalid ibn al-Walid ya yi na jarumtaka a guraren yaƙi wallahi sai ka yi zaton kamar ko ba mutum ba ne jarumi ne na gasken gaske ba a taɓa tura shi yaƙi ba a ci nasara ba. Shi ne wanda ya sa ya gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hularsa. An taɓa tura shi wani yaƙi da daular Farisa babban komandan nasu da suke ji da shi wanda ba kamar shi wanda suna ƙirga shi daidai yake da mutum 1000 wajen mutum 3 ne. Khalid ibn al-Walid a cikin yaransa ya tura ɗaya ya ce jika har cikin sansanin nasu
kaje ga miski ciki ai da yaji shi wancan din ana kiran shi dulai haku yaran Khalidun da yaji shi wato ya shiga har cikin sansanin kafiran ya samu ya yanke igiyar tantin da komandan yake ciki kawai komandan sai ji yirin fashi taru so a ci akan shi sannan ya dauki dokin komandan ya hau kai ya zura a guje komandan yace aje a kawo mishi wannan wancan ya tura mutum uku wanda kowanne yana ana ji da shi kowanne din yake da kamar mutum dubu duk yakin da an tura mutum dubu za su ciyo to aka tura ɗaya daga cikin su zai iya cewa sai ya tura sai ya ce ku je ku kamo shi to ai da suka je ya kashe biyu sannan ya dauko ya dauro ɗayan kuma da igiya ya kawo shi gaban Khalid da ranar yakin ta yi aka zo aka jere sahu-sahu komandan bangaren daular Farisan sai yake tambayar Khalid wai wannan wanda ka turo din nan wani irin mutum ne ko mala'ika yace mutum ne yace ɗaya ne daga cikin yara na yace to irin shi wai guda nawa kake da su yace ai wannan baya ma daga cikin waɗanda ake la'akari da su yace yaro ne kawai daga cikin yara na yace to yanzu duk haka kuke kamar shi yace ai sai dai ma gaba da shi ai daga ƙarshe ba a yaƙin ba komandan nasu nan take musulunta yayi ana ce mishi jirjir ko jarjar da haka sunan shi yake ai musulunta yayi malam ana zancen sahabbai ranar da zai rasu Khalidi na gaya muku yaƙi 34 ya ji wanda dukkan shi ne komanda kuma ya ci wa yaƙi 34 amma ranar da zai rasu yana ɗakin matarsa sai ya sa kuka ya ce wai ni Khalid yau ni ne zan mutu a kan shimfiɗa ba a filin yaƙi ba wannan bakin cikin yake wai a ce yanzu zai mutu a gida a kan shimfiɗa ba a filin yaƙi ba yake takaicin wannan abu bayan ya rasu rauni tsakanin sabo da tsoho da tabo raunuka manya-manya guda 300 aka samu a jikin shi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Allah ya saka wa sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam da alƙairi wallahi duk wanda kaji ya taba martabar sahabbai wallahi babu imani a cikin sa wallahi bai da imani kowa yace wayannan mutanen a yanzu a wannan zamanin da muke ciki wallahi babu wani adadin ibada ko wani abu da zaka yi ka kama kafarsu wallahi saboda haka duk wanda yake so ya mutu da imani a cikin zuciyar shi kada ka saurari duk mai zagin sahabbai ko mai zai gaya maka ko mai zai baka karka saurara ko kuma daga sanda mutuncin sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubu a idanka to ka sani cewa imaninka ne yake yin baya mutuncin waɗannan bayan Allah wallahi shine addinin namu ƙwarai da gaske to in mutum ya ce maka kaza 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 ya faɗi wani abu a kansu cewa ko ba masu imani bane ko ba masu kaza bane ya rage maka mutuncinsu to mutuncin alqur'ani yake nuna maka yake zubar maka mutuncin hadisi yake zubar maka ina mutanen da ke cewa wai su ba ruwansu da alqur'ani a ba ruwansu da hadisi sai alqur'ani to ai duk wauta ce kawai da kuma jahilci misali ta hanyar da hadisin nan ya biyo ta nan alqur'anin ba ya biyo sahabban nan dai su suka kawo mana alqur'ani tunda waye a cikin mu ya ji alqur'anin daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu su ne aka saukar da alqur'anin a gaban su suka rubuta har ya zo mana nan to idan mutum ya ce maka ba mutanen kirki ba ne to me yake nan yake nufi kaga alqur'anin bai inganta ba kenan tunda waɗanda suka kawo kaga nan ka ce maka su ba mutanen kirki ba ne a cikin alqur'anin sun rage wani abu ko sun ƙara wani abu kenan a ciki ko ba haka ba ne yawwa haka nan wanda zai ce wai shi ɗan ƙur'aniyun ne ba ruwan shi da hadisi alqur'ani kaɗai ya sani to sai mu ce mishi hanyar da hadisin ya biyo ta nan shi ma alqur'anin ya biyo in ka kushe hadisi ba ruwanka da shi to ya za ka yi da alqur'ani shi ma ta nan da ya biyo tare suka zo kowanne daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji kuma sahabban nan suka karɓo kowanne saboda haka ala ayyi halin dai hanyar tsira ita ce wannan wacce muke kai in Allah ya yarda na'am Abdullahi dan Abbas yace sai shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam gidan Sayyida Maimunatu bintul Harith Maimunatu bintul Harith kanwar mahaifiyar Khalid ne kuma kanwar mahaifiyar Abdullahi dan Abbas ne saboda ita Maimunatu bintul Harith anwar mahaifiyar lubabatul kubra ce lubabatul kubra ita ce mahaifiyar abdullahi dan abbas ita ce ummul fadli lubabatul kubra ita shi kuma khalidu lubabatul sugura ce ta haife shi akwai lubabatul kubra akwai lubabatul sugura mahaifiyar khalidu ita ce lubabatul sugura mahaifiyar abdullahi dan abbas lubabatul kubra dan haka ƴaƴan mata suke to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya auri kanwar mahaifan nasu ita ce maimuntu bintul haris ita ce karshen mata ya cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta karshe wata daga ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara wani auren ba mata ce abida mai yawan ibada to sun shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi fa utiya bi babbin mahaluzin sai aka zo da damu gashashshe فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده كما جعل الله صلى الله عليه وسلم يبيك حننسا كما زي يا قايتش فقال بعض النسوة تساشم ماتاي التي في بيت ميمونة تساشم ماتاي لكي تشكين لكن ميمونة تسيزك أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل كو قاعد ما جعل الله صلى الله عليه وسلم أبن ديكي سو ديكش إلنا كو قاعد مستوى نام الدموري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل فإذا الله صلى الله عليه وسلم سيد أوكي هل ننسى بيدي شنام الله فقلت عبد الله الأنبا سيدي سيدنا تنبي آدم صلى الله عليه وسلم أحرام هو يا رسول الله يا ما أيكين الله شل نام الدمو لنا حرام النيل قال سيدنا ذا الله صلى الله عليه وسلم لا أعبى حرام بني ولكنه لم يكن بأرضي لم يكن بأرض قومي فأجلني أعافه yace bari sai dai cewa ni damo bai kasance akwai shi a cikin ƙasar mutane na ba wato babu shi a ƙasar makka fa ajulni a afu da haka sai nake kyamar shi qala khalid sai yace fa tarartu sai na janyo shi fa akaltuhu wa nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu sai na janyo shi gaba na na ci naman shi alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallo ware ku shikenan ba na an ci a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yawa al-mahdud inna ala nabu al-mashwiy wato gashashshe bin rabbi wanda aka gasa shi da dutse wato du'a tsuri za a hura wuta ne akan dutse sai dutse ya dau zafi sai sai a dora nama sai a gasa shi da haka irin yadda almajiri suke ko suke yi wa dankali da rogo suke yi shi haka sai a tona rami a sanya wuta sosai a ciki in ya dau zafi sai a yashe wutar sannan sai a sa dankalin a ciki sai a binne yawwa to su kuma da dutse suke yi suna gasa nama da haka na'am ba hayaki lallai kuwa yakan gasu kuma yayi kyau wato a lokacin nan ɗaya daga cikin ƴan uwan ita mai murtu ɗin da ana kiranta Huzailatu bintul Haris ƙanwar mai murtu ɗin ne ta zo domin ziyara gare ta to da tazo ta kawo mata hadaya kayan kyautuka haka irin karaba to yana daga cikin karaba da ta kawo mata akwai damo a ciki to a lokacin nan ƴaƴan ƴan uwan ita mai bura din sun zo su ma su ne Khalid bin Walid da kuma Abdullahi dan Abbas da kuma Fadlu dan Abbas gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka samu ga daman nan an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci to shi da aka gaya masa aina man damu ne shi ne sai dauki kan hannunsa Khalid shi ma kamar yadda na faɗa a baya dan yar uwarta ne ita Maimuna za mu riƙa daga cikin hadisin cewa halal ne a ci naman damu kuma shi ba haramun bane bar dai halal ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki cin sa ne saboda babu shi a garin su bai taso yana ganin shi ana ci da shi yasa sai ya ji yarki yake kyamarsa ko mu yanzu a nan za ka samu akwai mutumin da baya cin tarwada wani ma baya cin kifin ma gaba daya a cikin ƴan uwan mu Fulani akwai wanda ma baya cin nama akuya gaba daya saboda wani dalili nasu kuma in yi cin sai ga wani abu ya same shi saboda ran shi baya su abu na biyu da zamu ƙara cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar shi dan haramsu sa ba ya bar shi ne kawai saboda yana kyamarsa dan haka ba haram bane abu na uku shine akwai hadisin Abdurrahman bin Dan Shablu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada cin naman dabu to amma hadisi dai ba'ifi bai inganta ba dan haka ba zai ci karo da wannan hadisin da muka karanta yanzu ibn al-Jawzi ya rawana da hadisin tare da malaman hadisi da yawa haka Imam al-Baihaqi shi ma ya ce hadisin bai inganta ba abu dai muhimmi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karhantawa kansa ne ba wai ya karhantawa al'ummarsa ba da haka kowa zai iya cin naman zomo da naman damu da haka yanzu ne da naman damu da naman abinnan da naman zomo duka mun ji hukuncinsu da naman doki a cikin karatun mu na yau duk mun ji hukuncinsu duk wanda ka samu za ka iya ci ina ganin a nan za mu dakata saboda yanayin lokuta yanayin lokaci to bismillah na'am dan uwa yana tambaya menene asibi me ake nufi da asibi me ake nufi kuma da zawul arham asibi a babin gado in ce asibi ana nufin mutumin da kai tsaye yana iya cin gado daga jikinka ba tare da ya jingina da kowa ba misali kamar dangin mahaifinka wasu malaman sun ce ana nufin wanda zai ci gado a jikinka ba tare da ya jingina da kowa ba daga ɓangaren maza wasu kuma malaman sun ce yan uwanka na jini daga ɓangaren dangin mahaifinka su ne asibinka mutumin da zai iya hana wani ya ci gadonka misali kamar ƴaƴanka kamar ƙaninka da yayanka wannan duka asibai ne naka yawa haka nan mahaifinka shi ma asibi ne inda Allah ya tsaga mashi wani gado na musamman da zai iya ci daga gare ka yawa sannan zawul arham su ne mutanen da suna da kusanci da kai amma Allah bai tsaga musu wani rabo daga cikin gadonka ba kamar ƴaƴan kawunnanka kamar shi kansa kawun naka wayannan ma abota zumunci ne idan sun zo gun da ake raban gadonka ya halatta a ɗauki wani abu a ba su su ne zawul arham wallahu a'lam na'am asibi bayan an ba wa sauran mutane wannan suka cancanta a basu sauran abin da ya rage yana iya cinyewa da asirci ma'ana zai iya kwashewa kwarai da gaske wallahu a'lam na'am wannan ɗin ma ɗayar ba ta sai Allah ya kai mu ranar Lahadi na'am yana da tambayoyi guda biyu tambayar farko menene Isra'i da Mi'raji Isra'i in an ce Isra'i ana nufin tafiyar da aka yi ta cikin dare yawwa kuma a dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'i ana nufin tafiyar da yayi wanda Allah ya tafiyar da shi daga Baitul Maqdis daga gida Baitul Haram Makka kenan zuwa Baitul Maqdis cikin dare Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu mi'raji kuma shi tafiyar da aka yi daga nan baitul maqdis zuwa sama ta bakwai har zuwa sidratul muntaha har gaba da nan to wannan shine mi'raji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gana da Allah sai tambayar ka ta biyu cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko bai gan shi ba a wannan akwai mazhabobi guda biyu mazhabar farko ita ce mazhabar nana Aisha radhiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce duk wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to tabbas yayi ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba kuma hadisin ingantacce ne mazhaba ta biyu shine hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu shi kuma an tambaye shi shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ne yace ya gan shi 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 to kaji yawa wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المدى الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله